assalamu alaikum masu rawar barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadun wanda ba yi wa'azi ba yaki da cin hanci da rashawa bin haƙin ma'aikata da ke aiki da wanda suka yi ritaya din garin marayu da sauran su a yau za mu fara duba korafin WhatsApp ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nasarar a birnin Abuja ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki Hashim Gulam Sabon shirin zai leƙa cibiyar gyara ɗabi'a na kasassu ta Abuja da ke Wari Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai a Abuja don daidaita ƙwaƙwalwarsu a kuma koya musu sana'o'i da kuma ba su jari don samun dogaro da kai. Biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i sun tunkari shirin nan. Suka ce an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma hana su albashin watanni da dama. Ma'aikatan sun ce ba kawai korafin su kora ko rashin samun albashi ba ne, a'a. Sun zargi shugaban cibiyar da cin zarafin waɗanda ake ajiyewa a cibiyar. Tare da keta haddin mata da ma matakan da suka kai ga mutuwar wasu daga waɗanda ake gyarawa ɗabi'ar. Lamarin da shi shugaban ya musanta wanda kuma za ku ji daga bakinsa. Amma da farko bari mu fara da jin korafin ma'aikatan.
Sunana Aminu Yusuf Ibrahim. Ni ne admin officer na FCT Vocational Rehabilitation Center.
Amma wanda yake aiki ko wanda aka sallama?
Wanda aka sallama.
Faɗa mana ku biyar ɗin nan sun yaushe aka ɗauke ku aiki?
Mu biyar ɗin nan da ni Aminu Yusuf da Umar Audu da shi Abdullahi S. Angulu da William Benjamin da shi kuma Umar Lawal an ɗauke mu ne a 2011 muka fara aiki a February 2011 muka fara aiki. Kuma muka yi aiki har zuwa September ba a biya mu ba. Da ba a biya mu zuwa September ba muna bin su FCT kenan muna bin su dama da aka commissioning sentence ya shi then minister senator Bala Abdulkadir ya ce a contracting na workers su fara so that the center will be functioning. Sai aka ɗauko mu da aka ɗauko mu sai muka fara aiki ba a biya mu ba. Da muka kai wata tara sai muka yi complain ma principal. Sai principal ya je magana da secretary na SDS a lokacin sunanta Blessing Ono ita kuma Blessing Ono din sai ta ce to ai tana da NGO sunan NGO Safland sai ta ce to da ta sa Safland su fara biyan wa'annan staff sun mu 13 ne
wato social development
ita ne secretary din
Blessing ita wata yar jihar Benue din
yar Benue ce ita ne
daughter ita karba daga wajen Hajji Habiba Kalgo
ita ce ta karba so sai aka fara biyan mu da aka fara biyan mu after September kenan 2011 aka fara biyan mu aka biya mu 2012 aka biya mu 2013 aka biya mu 2014 muna ci gaba da aiki sai 2015 April 28 2015 sai aka daina biyan mu lokacin da aka canza administration saboda sun ce Safland yanzu FCT ba za ta synergize da Safland ba kuma
sai Safland
society against child labor and prostitution in Nigeria
da su aka hada gwiwa ana kula da
ana kula da center din ana kula da center da Safland ta dissolving sai ta wuce sai aka turo mana tawagan director assistant director da wasu daga social welfare a area 10 suka same mu a center a Buhari sai suka ce mana to su sun zo ne su assuring din mu cewa dama mu ba staff na Safland bane Safland kawai ta dauka ne saboda FCT could not pay us Safland kuma ta zo ta dauka so sai mu ci gaba da zama a center muna aikin mu muna duba yara da sauransu amma tunda ba a biyan mu su ba za su hana mu ba mun tashi daga nan mu je mu nemi abin da zamu ci tunda dai ba za mu mutu ba kuma muna da bukatu muna zuwa shikenan sai muka ci gaba da aikin bayan sun ba mu karfin gwiwa cewa ai sun daukale ta mu sun kai establishment a area 3 yanzu saura final decision ne a sani a ba mu permit letter mu a fara biyan mu muka yi murna muka ce mun gode suka ce ma abin da suka zo sun zo mana suna screening ne suka mana screening suka ga muna nan da sauransu da takaddun mu suka wuce tun da suka wuce sun ba mu karfin gwiwa mu kuma muka ci gaba da zuwa aiki lokacin da suka zo bayan 2015 kenan 2016 muka yi aiki throughout Babia 2017 muka yi aiki throughout Babia sai Mallam Umar sai je samu muka samu principal muka yi meeting da shi muka ce to sa gaskiya mutanen nan fa sun ba mu assurance har yau ba a biyan mu mu kuma muna aiki kuma muna da bukatu amma ba mu da abun ma da zamu ci sai ya ce dan Allah ba za ka tashi ka je ka nema mana hakkin mu ba sai tashi sai buga table ya ce to bazan nema muku hakkin ba in kun isa ku je ku nemi hakkin ku da kanku shine mun kuma muka tashi muka je muka yi meeting da muka yi meeting sai muka nemi number Abuzar shine PA na FCT minister kenan sai muka ce mu muka zo FCDA muka same shi muka ce sa don Allah muna da problem ne game da FCT rehabilitation center kuma yana kasan office na minister ne da muka shigo ya ba mu audience sai ce to mu je mu rubuta complaint namu in writing sai muka je muka rubuta complaint namu mu 13 a center sai bayan wasu watanni haka sai shi principal din ya kira mu sai ce later nan da
muka mun principal din
shi dan comrade Bala Musa Tsoho sai shi comrade Bala Musa Tsoho ya kira mu yace later nan da kuka rubuta ina jin haushin ku later nan fa yayi aiki yanzu har minister ya approving za a biya ku 18 months muka dinga murna muka ce to sauran 18 months din bai ce an biya mu first 18 months din sai subsequently za a biya mu wani 18 months kuma muka dinga murna da aka zo sai wata rana aka kira sai shi ya turo auditor shi da kira auditor sai yazo auditor yazo da yamma kuma mu muna aiki ne daga safe zuwa 2 o'clock da muka fufuta muka je neman kudin mu sai da auditor yazo sai aka ce mar to ya kira duka staff din shi sai mu biyar din da muka rubuta first complaint din ma minister din sai ce ai mu we rebel against him mun boycotting din shi mun kai shi kara a sama therefore shi zai dealing da mu sai ga mu auditor yace mu mun absconding kuma ranan ma tsakani da Allah mun zo aiki dukan mu
eh wato ma na ba ku ka zo aiki
eh wato ba ma zo aiki kenan
to ya kuka kare
eh da abin da muka kare shine da aka zo aka biya sai aka biya mu 6 months kadai sauran kuma aka biya su 18 months complete da aka biya su 18 months bayan kwanaki sai muka ce na dada kira meeting within the staff sai muna zuwa center din da na kira meeting din nace to kun ga an ce za biya mu 18 months amma an biya mu 6 months kun ga I need to write another letter in je in kai mu minister so mara hada kudi a bani kudin moto dan sai mara hada kudi ne sai daya daga cikin su ana ce mar Linus da Cool yace gaskiya oga Aminu ku yi hakuri ku gafarta mana mu an kira mu sauran mun negotiating the principal za mu bashi wani abu an biya mu 18 month ne ku ne kadai aka biya ku season ku biyar
kafin mu kawo muku cigaban korafin gwagwarmayar da tsafin ma'aikatan suka sha har ma da zargin cin zarafin da ke faruwa a cibiyar ciki da gaskiya ya ji ta bakin shugaban cibiyar gyaran dabi'ar da ke Wari wanda ma'aikatan suka zarga kamar yadda kuka ji wato Bala Musa Tsoho
to wannan magana ba gaskiya bane ba kuma haka take ba abin da ya faru kaga na farko dai ni ba na daukan mutane aiki ba da idan ni dauki mutum aiki to tunda ba na idan zan dauki mutum aiki ya za yin korishi aiki kuma amma a gaskiyar magana abin da ya faru kamar yanda nake gaya maka biyu daga cikin su kanne suke a gare ni family mu daya abin da ya faru dukkan su ba yanda za su yi ba su da yanda za su yi aiki da sauran su lokacin kuma ana renovation za a fara center din nan ta ci gaba da aiki uwayen su suka yi mun magana ga yayan su ba su da yanda za su yi nace kai yana da sana'a yace eh ne sana'a sai yin takalma nace to shikenan idan Allah ya yarda in har wannan abun zai tashi zan ba da shawara a dauke su tunda sun yi aiki har aka zo aka yi wannan abu aka gyara center aka yi komai aka ce to ita secretary mu wato Blessing Oni sai ta ce to ya kamata abubuwa su fara a kanka ma kafin shi minista ya zo ya bude wannan wuri sai ce to shikenan yanzu nemo wanda za su yi kenan ta ce mun yana ce to shikenan na nemo su duka ma'aikatan wanda dama can kafin lokacin da na fara muka fara center nan lokacin ɗan Rufai akwai waɗanda na sani wasu kuma sun mutu wasu kuma suna da rai to a ta hakan muka samu wanda za su koyar da waɗannan sana'o'i shi Aminu bai da sana'a da zai koyar amma muna da buƙatan koda secretary ne ina fahimtar ya ci tsoro fine kai kuma Umar ka iya yin takalma yace shikenan magana ta dare sannan aka samu Williams shi kuma yanda na san Williams ta dalilin aboki na yana nan yana aiki a law school dalilin shi na san shi ya san computer da sauran su aka ce computer na ce fine dukkan su yanda na same su kenan aka samu masu tade da tailor angulu da kuma wanda yake koyar da embroidery suka zo nan senator Bala ya zo yayi commissioning center a gaban su senator Bala ya alkawari talk of grant da zai dinga bayarwa wanda ba mu gani ba anyway da ban ba shine ma magana ba so muka fara wata daya wata biyu ana ci gaba da training sai naga to ni kam already dama ni ma'aikacin gwamnati ne dama tun farko so sai na je sai na sami director dina nace a yale kake na wannan lokacin sai ce mata to madam waɗannan wanda suke koyar da training din nan yaya batun salary su yake cin za a dauke shi dai automatic ba su employment ko kuma yaya sai ce ita ba abin da za ta iya cewa in je in samu blessing ne na tashi na je na samu blessing ne ce madam to maganin training da muke ciki gashi maganin training da su sauransu sai ce okay haka ne fa in je in samu coordinator na sub class that is society against child abuse, prostitution and the rest on a local team. Don uncontracting aiki ne je na same ta nake mutu to gashi gashi sai ci ita mata magana saboda haka bada sunayen su na bada sunayen su that was I think around 2012 kike na muka cigaba da aiki suka fara biyan su ana biyan su har shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ashe dama contract din tun da ba da ne akai ba contract din shekara hudu ne aka je maganar renewal akai to bayan an yi ne sai establishing onu ta bar secretary a wurin so at the end of the day sai aka gane cewa to the best thing kawai shine za a terminate wannan contract so aka terminate contract
masu sauraro kamar yadda ba ku kammala sauraron korafin waɗannan ma'aikata na gidan gyaran ɗabi'a ba haka ma shi kansa wanda ake zargi akwai sauran martani a bakinsa sai aka san cewa shirin ciki da gaskiya a mako mai zuwa idan Allah ya kai yanzu a madadin Nasira da Mai Alikaya da ke birnin Abuja daga nan birnin Washington DC ni Sarki Hashim kuma ne ke cewa mu kasance lafiya.